Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin Zirin Gaza a ranar Asabar sun halaka mutane da dama. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa a Jordan, inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su. Hare-haren sama na Isra'ila sun yi daidai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar Gaza umarnin su nemi mafaka a cewa Falastinawa. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da ita a arewacin Gaza ya kuma halaka akalla mutum 15 tare da jikkata wasu da dama. Makarantar wacce ake kira Al-Fakhur da ke gundumar Jabaliya na ɗauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin, kamar yadda Juliet Tuma, darakta a hukumar 'yan gudun hijira, ta faɗa wa Reuters. A cewar Tuma, daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su akwai yara ƙanana, amma hukumar ba ta kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren, kuma ba za ta amince da wata matsayar dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako Isra'ila wanda aka kama a cikinta. Ƙungiyar Hamas, wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda, ta kama Yahuda 230, sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma, magoya bayan Falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul da kuma nan birnin Washington DC, inda suka yi ta kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a Gaza, tare da ɗora laifin hakan a kan Isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan Hamas. A London, hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan, inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani su nausa zuwa wasu yankunan. Dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin Washington DC dauke da tutocin Falastinu, suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan akan Biden a kusa da ginin Freedom Plaza da bashi da nisa da fadar White House. A tsakiyar birnin Paris na ƙasar Faransa kuwa, dubban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta, dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin. A birnin Berlin na ƙasar Jamus, masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin Falastinu, inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Gini, Musa Dadis Kamara, a gidan yari, bayan aka zarge shi da yunkurin tserewa a ranar Asabar, yayin da lauyansa ke cewa Kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin, yana mai cewa kokari aka yi a yi garkuwa da shi. Jama'ar Conakry, babban birnin Gini, sun waye garin Asabar da ƙarar harbe-harben bindiga, inda wasu mutane ɗauke da manyan makamai suka ɗauke Kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin ƙasar, lamarin da ya sa jami'an tsaro suka ƙaddamar da neman su ruwa a jallo. A wani sako da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar Asabar, lauyan Kamara Pepe Antoine Lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar ya koma gidan yarin, sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda Kamara ya koma gidan kasan ba, amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin. Waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin Nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru, suna masu cewa sun ji girgizar ƙasar ce kwatsam cikin tsakiyar dare. Daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai. Izuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 157. Bayane sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu baragozan gidaje ne suka rufe su, waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi. Yayin da ake ta kokarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta rutsa da su, ayyukan ceto na fuskantar kalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke, kuma sai da kafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin. Ƙarshen labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole, yanzu haka dai ina tsakiyar babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo, inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi. Duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar Najeriya ana kokarin girbi ne na kayan abinci, musamman abin da ya jibanci a shinkafa, masara da kuma dawa da ma dai sauransu. Yanzu haka muna tare da wani ban Allah wanda yake sana'ar sayar da hatsi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malam, nawa yanzu kake sayar da shinkafa nan?
Shinkafa nan wannan dai 2200, wannan 2250, wannan 2300.
Na'am. To yanzu wannan farar kamar ita nawa take?
Wannan 2400.
Ake sayar da kowane mudu?
Kowane mudu ba.
To ya wannan gashi naga duka goman mace, kuma naga ka bambance kuɗin, ya lamarin yake?
Yanayin yadda aka saya ne. Wannan na sayar ta 1150. Ina sayarwa da 200. Wannan ina saya 1200. Ina sayarwa da 250.
Yanzu kamar wannan inda yake nan kusa da ni haka, yanzu mudu kake auna ko dai kai kake sayan danye ka guma?
A'a, mudu nake saya. In cika mudu 50 ne shine buhu kenan.
Na'am. To yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a didon lokaci, duba da cewa ana kokarin girbi, anan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne?
A wannan duka sabuwar shinkafa ne, ba gaban shinkafa yanzu.
Na'am.
Gaskiya.
To yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwar zo su saya, kuma baka samu wani korafi haka?
Eh, alhamdulillah, korafi kai akwai tunda yanayin abu ya riga ya canja yanzu, ko ba gaskiya ba? To kaga tsadar rayuwa yadda ya kasance. To amma duk da 2200 ma da sauki kan, to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi.
To yanzu a wuni misali kana sai da kaman mudu nawa?
To gaskiya dai anan dai in akwai shine ina sai da kaman buhu 5-6 haka, 7 ma.
A wuni guda?
Eh, a wuni ba.
Allah sarki. To menene sunan malamin?
Malam Umar mai shinkafa cikin kasuwar Jalingo.
To madalla Malam Umar, muna
madalla, nagode sosai, Allah ya saka da.
To madalla, a waje ɗaya kuwa baya ga mai sayarwar akwai kuma mai saya, wanda shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya kai gida a dan sarrafa. Malam barkar har haka.
Barka da nauni.
Ah, to malam kuma menene sunanka?
Sunana Abubakar Ahmad.
To malam Abubakar, me ka zo saya nan haka?
Na zo dan duba shinkafa ne dai.
Na'am, kai ba ka zo saya shinkafa
ne? Eh, insha Allah.
To guman ma ko danya?
Eh, guman ma insha Allah.
Na'am. To kamar mudu nawa kake bukatar saya haka?
Ai, wani lokacin ma rabi ne zan saya.
A'a, malam rabi ake dan saya haka dai a dan lallaba dai.
Insha Allah.
To ga wake kuma shi ma wajen kana saya?
Waken dai nakan aune gongomi uku haka hada da shi.
Na'am. Ai, kadan lallaba shi haka, shi ma a dan tafi da shi.
Na'am, saboda yanayin lokaci.
Na'am. To malam, baka cika sayar danya ba kenan kai?
Eh, to a'a, sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa.
Na'am. To me yasa malam?
Eh, to ai yanayin lokacin ne ai.
Eh,
insha Allah.
To malam, akwai iyali kuma misali kamar?
Akwai iyalai guda 10 haka, yara 8 da mata guda 1.
Haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai.
Insha Allah, Allah dai yana rufa asiri, tallafa.
To yanzu dan rabin mudu haka da kace kayan sa, yana wadatarwa kuma a gida?
Eh, to ai yanzu ba wai he an ci an koshi ba, in dai aka samu aka ci din, to insha Allah sai a gode wa Allah kuma, domin wani ma bai samu hakan ba.
Haka.
Eh.
To Allah kawo ne da zai.
Amin, nagode.
Yau ma
Allah saka da ni.
Yau. Yan goji, ah, to ai ba wai maganan koshi ake ba. Eh, ba za ki magana ba? Eh. Yau wato jama'a masu sauraron mu, baya da muka kammala daga layin nan na masu sai da shinkafa, inda ake ta hadatar saya da kuma sayarwa, mun nan yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba. Mun shigo layin masu sai da tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa, amma dai abin da ido nake gane min a wannan layi, kashi 70 cikin 100 na ga tattasai ne da attarugu da albasa, babu ainihin wato tumatur. Bari mu tattauna da wani ba Allah wanda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan, ya mana garin haske. Malam barkar har haka.
Yau barka da gajiya.
A, to malam, ko me sauraro zai zanna muke magana?
Eh, mai magana dai Ahmad Shehu ne, mai sayar da tattasai.
Na'am. Daga ina?
Daga babbar kasuwar Jalingo da ke Taraba State.
To malam Ahmad, gashi naga kana sayar da tattasai da attarugu da albasa, amma ban ga tumatur ba. Na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya. Yanzu mu fara da tattasai, kamar nawa ake sayan buhun tattasai misali?
Eh, to buhun tattasai dai ba yadda ba yi gaskiya, shi bai da wani proper price. A yau zaka iya sayan sa da ɗan sauki, gobe kuma ka saya ya sauki sosai. Za kuma ka iya sayan sa da tsada tsada sosai yau kuma kuma ka samu sauki sosai akan sa. Misali yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tatta sai 27,000 amma a yau an sai da tatta sai 25,000 daga baya har 23,000 to ba kuma mu san me gobe za ta yi ba.
To yanzu mu je ga batun tarugu kuma
yawa to a tarugu gaskiya yi kuma yafi komai shari ma saboda yanzu haka zaka zo ka sai a tarugu 20,000 a yanzu hakan nan to in ka koma gobe shi yafi komai sauki ka sai shi 35,000
to me yasa
kawai yanayin sa haka yake shi kawai daren da ya zama ya danyi skas to yana dobulin kudin shi ne ba wai ya kara kadan ma ya bari ba shi nin kawai yake karin sa kawai zaka ji irin 5,000-10,000 kawai yawa to shi haka ne
Malam Ahmad tattasan nan naga kwaya biyu naga ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi a cikin wane ne ayin tattasai ne ko dai duka ne
na shi wannan tattasai ne
wannan kibabbar mai dan jikin kenan
shi wannan shine suke ce masa pepe wannan shi kuma a turanci suna ce masa chili pepe shine dogana mara kenan shambo wasu gurare zaka ji suna shambo wani guri kuma zaka ji ana dogana mara
na'am
yawa amma bai sanan da dominant ake cewa dogana mara aka fi ga masa
to ga kuma tarugu
yawa ga tarugu shi ma kuma yana nan difference ga shi yanzu wannan tarugun gomba ne yanzu abin da yafi komai
sai gomba ga kawa nan taraba
yawa dan gomba ne yanzu gobe kuma zaka yi zuwa kaga dan bali ne anan wani local gamma a cikin taraba ne
yawa to yanzu mu tsallaka mu dawo kan albasa
na'am
ita kuma albasa ya tsarin ta yake ne ita ma agugu take zuwa in kuwa kwando
na'am rajin ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake nema a fuskanci kalubale akan ta
to me yasa
babu kwance lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo karshe albasa yana tsada sosai duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne amma kuma baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu to amma normally ya kai shekara biyar haka in dai October yayi ko in dai August ya kama to abin da ya kai har karshen December ana fama da tsadar albasa wanda irin jiya ma albasa ko dai ba kawo jalingo ba amma yau akwai wadda take hanya amma karin kudi kam
yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhun ta misali
eh to buhun ba yadda ba yi akwai buhun Kano wanda ake ce masa wuyan ganduje shi babban buhu ne sosai akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani misali jumbo kenan za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya
ya a can inda ake kawo ba ya haura
ake kawo ba dan mafi yawanci ma yanzu a Gombe ake samu dan na Kano gaskiya yayi karfi da yawa
amma mallam na ga dukkan yawancin layin naku ban ga tumatir ba kuma na san makwabtan juna ne me ya faru ne
gaskiya tumatir shi kan yafi zama wani a yanzu haka sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka
amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi
ana samu amma gaskiya bai da dadin harka a yanzu saboda gaskiya yayi tsada
to Allah ya sauka
amin ya Allah
to madalla masu sauraro yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su tarugu da sai da albasa mun tattauna da Malam Ahmad a rumfin Malam Ahmad din kuma muka samu wani ban Allah wanda ya zo ce fa ne shi ma zai sai albasa din ko a taru ko kuma tattasai ko abin da ya sawaka bari mu ji shi kuma menene zai ce Malam barka da haraka
nagode barka da haraka
to kuma menene sunan malami
sunana Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi
to Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi a cikin ababen nan guda hudu da ake sayarwa nan gurin me kake bukata ne
ina zo ina son tattasai ina son tarugu da albasa
kamar nan aka zo saya
ina zo na sai na 200
na 200
na'am
to kuma zai ishe ga
zan yi manage saboda kwanaki na sai na naira 100 ma yana isa na amma yanzu na 200 baya isa sai dai manage
na 200 ma
kwarai ma kuwa
to me yasa
gaskiya saboda hawan kayayyaki to ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta anda ya dace hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka anda zai samu wani abu ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da hadda ke dauko kayayyakin don ba anan bane mostly yake samun kayayyakin ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local government saboda haka muna so gwamnati dai ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokin mu na yau da kullum
ba da yanzu muna wannan layi na masu sai da kayan miya inda wata bura Allah ma tace tana da sha'awar ta tsoma albarkacin bakin ta dangane da wannan al'amari malama sanuko
allo assalamu alaikum
wa alaikum assalam ko menene sunanki
zuwaira ibrahim
to malama zuwaira ke ma ce fa ne kika fito yi hala
wallahi ce fa ne wannan fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali game dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada ba yanda zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah amma muna mika kukan mu gwamnati ta taimaka ta agaza dubi wannan lamarin da ake ciki.
Yanzu kaman nawa kika so saya?
Na ina sayan naira 100 yana isa na, amma yanzu sai sayan 200 ma sai dai ai manage.
To madallah masu sauraron mu, iya abin da ya sauka kenan a wannan sati. Makon gobe me duka ya kai mu kwajin mu dauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Daga Jalingo, Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka a Nigeria.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Ayuba Sale na Iglesia Betani a nan da magar daka zamu yi nasiha akan zaman makwabtaka. To bisa ga koyarwar maganar Allah littafi mai tsarki ya koya mana yadda zamu zama tare da makwabtanmu, musamman muka diba aya ta ce ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da dukkan karfinka sannan da dukkan azancinka, kuma ka kaunaci makwabcinka kuma kamar ranka. Dan ka kaunaci makwabcinka kamar ranka kenan duk abin da kake so ranka shine kuma zaka so da makwabcinka. Abinda kuma baka so ga ranka ko ya same ka kuma haka shima zaka yi ka kiyaye domin kada ya wani abu ya samu makwabcinka. Shi yasa maganar Allah ta nuna mana cewa Allah kauna ne, kuma ya kauna ya nuna mana cewa dole ne mu yi zaman kauna tare da junanmu. Kowane dan adam da ya zo cikin wannan duniya Allah ne ya halicce shi, babu wanda ya zo duniya dan kangan kanshi, amma Allah shi ya halicce mu kowane irin mutum. Muka zo ta haihuwa wurin cikin wannan duniya, kuma ta wurin mutuwa za mu koma a wurin shi. Shi yasa maganar Allah take nuna mana cewa har ma in mutum ma makinka ne. Yesu Almasihu cikin Luka sura 6 aya 35 yace kai ku yi kaunar magabtanku. Aka ce gama shi Allah mai alheri ne zuwa ga miyagu da kuma dukan mutane. To shi yasa maganar Allah take kira gare mu makwabtaka, hakkin makwabtaka a matsayin mu na Krista abu ne wanda yake da nauyi sosai a cikin addini na Krista. Shi yasa yake da kyau mu kula da makwabtanmu. Shi yasa yake da kyau mu nuna kauna ga makwabtanmu. Duk rayuwar da zamu yi cikin wannan duniya muka diba za mu gani cewa ta dan lokaci ce. Kenan idan muka ce muna kaunar Allah to dole ne sai mun nuna ta zuwa ga makwabtanmu. Shi yasa ma Ubangiji Allah a cikin littafin Lanjila cikin Yahaya ta farin sura 4 aya 7 yace ku yi kaunar juna gama Allah kauna ne, wanda yake nuna kauna kuma aka ce ya san Allah. Kenan in baka nuna kauna ba baka san Ubangiji Allah ba. Kuma kauna tana nan, wato ba ta da wata mugunta, ba ta da wani keta, ba ta da wani bakin ciki, amma tana nan kowane lokaci, tana da hakuri cikin kowane abu, tana jibrewa da kowane irin abu. Shi yasa Allah yake kira garawa gare mu domin mu kaunaci junanmu kuma mu kaunaci makwabtanmu. Inda kauna take na akwai zaman lafiya, na akwai kwanciyar hankali, na akwai salama. To takaice ga abubuwan da nake so in faɗi, bari Ubangiji Allah ya albarkace mu. Amen.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska, wato pimples, inda yayi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje, sai kuma lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alƙawari, likita zai cika da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga. Likita gare ka.
So sai mako haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa, sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 kikkiawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har kai mutum shekara 24 da 5 da 6. So wannan is absolutely normal, saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescence. Shi wannan estrogen tare da su wato any endocrine glands in hormones din na fada baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to the father karfin su ya fi yawa a wannan age din na to age in girma kenan kamar da na fada yin yanda ake al'ada muryar namiji kasancewa budu ko agagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process din girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai koke baka baga danka ko gogon ga arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girman ta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowani namiji bane ko wace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin mahimman abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wato copayoni bacterium acne din kenan
to likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko na ƙara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance
eh tabbas ga waɗansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai harshen ba akwai wanda zai zauna ya ci maka maiko ya ci duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a cikin irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi pest ba dole sai presenting with one acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su presenting with it sai dai amma shawaran da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maikon amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko ga gaba ya ci duk inda yake so ai maiko kar a manta ba wai zalla a fiska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa wa difference ta sanin jiki musamman jijiya e cause wani abu shi atherosclerosis wani kan zo yi muni e cause hyperlipidemia hypercholesterolemia gwanda suke da hawan jini ma ya dada muzan tashi ya kara yin sa shi muni mu zo muna ta bada magani mu ci a ta yin to ainihin exercise din mutum yana yawan yin zufa din wannan maiko yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana ci kuma at the same time ba wai abun muni bane dan mutum ya ci maikon sai dai yakan yi playing important role kan sosai ga wanda yake da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na maimaita is a natural process so bana natural oil ma muke kiran shi medically shi wannan sebum na faɗa a can farko-farkon bayanin nawa wanda kuma mutum ne sai ya zo ya ce to ga abin da zai eliminate din shi ba
to likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne
eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma dan sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedons din nan ai kamar yadda na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba amma wani bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan so akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai samu asalin standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki mutum yakan wanke fiskan shi wata na har ka dan sa soso mai tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan sosan ba soso daban na shi sai kai kasance ka wanke fiska ka dan dirje shi ka dan kowan bayan awa 6 yana taimakawa kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ai amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa so kuma kafin mu je da shi kanshi wannan acne vulgaris din yana da hawa-hawa mana da mild moderate tare da kuma severe one mild moderate ne wanda bai muni sosai ba tare da yawan wanke fuskan da sabulun kamar yadda na faɗa ko kuma other forms of sabulaya wanda suna suna nan bijik haka kasuwa wanda suna da kyau yana taimakawa akalla sau uku zuwa sau hudu a rana sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba to dole amfani da na sharp out topical ointment kenan wanda sun haɗa da mostly salicylic acid a cikinsu tare da benzoyl peroxide wannan benzoyl peroxide din nan ba zallin shi ba akwai su sulfur da erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din wato na in yi muni har isotretinoin akan bayar a form of vitamin A acid haka as vitamin A acid retinoid haka aka yi mixin din shi sai a zo a bayar mutum yana sa a fuskan shi so dai wani maso biyu a rana so in continuously kuma still ana yin haka ba wai raguwa yake ba akan bayar da hard medications wanda in mutum ya haɗe na dan wata biyu uku yakan taimaka shi minocyclins ne suka fi yin wannan aiki ake din. In some situations kuma had the macrolide, amma bazan iya fadin sunan medication din ba saboda ba wai zallan acne vulgaris bane, kar mutane su je su yi abusing din saboda ana treating a lot of other serious, more serious medical conditions with them. So when sun despite sun wanki fiskar nasu da medicated soap, sun zo sun shafa mai din sage still ya ci gaba da fitowa. So yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics din da suke amfani da shi na su make up tare da sauran su sai su kiyaye su ga wanda babu oil a jikin shi, wato wanda babu irin wannan maiko da ake hada shi dan ya zo ya wannan, saboda in ka sanci kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na fada shi sebum din da yake causing comedus da sauran su, ka zo ka kara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya, to an gudu ba tsira bane, dan sai kasance cewa ya kara re actually accumulate ne, kara accumulate kuma sai kara fitowa kenan. So dole kasance cewa an duba irin product din da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma kayan makeup din da ba su da wannan. Haka ma kuma waɗansu daga cikin kayan makeup din suka iya cause irritation, daga nan sai kara bata wannan shi comedons din races kara bazuwa su kara yin yawa, sai sa mutum yana kula yana lura da kyau, in yi gabe karfe shi ba, in taka bata karfe shi ba, to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ga baki daya. If not sai kasance suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti amma kuma a distance ba a samu cigaba ba, sai daga musu kuma haka gargajiya shi ma sai a guje shi, saboda yawancin wanda suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba, balle har da zai kasance ya yi maganin shi da zaka sa su a gaba, ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadare ba kamar wanda na asibiti, kuma sai an yi calculation, an lissafa, an bi an karanta, an yi testing, an jira, an abubuwa da yawa kafin sai zuwa ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally wato a duk duniya gabaki ɗaya ake yin recognizing din shi kenan. Amma ba abun mamaki bane despite mutum ya yi haka continuously yana kai na wata da watanni daga still bai tafi ba, wanda kuma shine in muka zo muka yi medical aspect of it, wato na shafe-shafen tare da na sha biyu ba, aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management. In surgical management din ga waɗansu aka yi su extracting din su, excising din su, waɗansu ma har in ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su. So wato ainihin ko a bude a ciro ko kuma a bude a matse ko kuma a kwashe shi a yayi ga baki daya. Waɗansu wanda bai cika alƙawa a Najeriya ba aka yi cryotherapy, aka yi irin su laser resurfacing, haka resurfacing I mean, wanda duka shi ma yana taimakawa gurin rage wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din. So yayin da aka yi haka kuma yakan zo ya ragu.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kurajen pimples da ma sauran cututtuka baki daya?
A ƙarshe kuma kar mu manta ga wanda suke da wannan pimples din nan, kar a ga yayi yawa fiskar su aita an a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance bata wanka ne sosai, a'a ba haka bane, suna wanke jikin su, suna wanke fiskar su, suna yin komai, wannan is a natural process wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine ko ne bayan awa 6 suna dan fin wanke fiskar su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan. Kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fiskar su, kar su goge ko sai su yi apply wannan ointment din musamman mutum ya zo kwanciya, yana taimakawa ya rage. Amma din ya ga bai tafi ba, dan ta ga bai tafi ba, kar su daga hankalin su, su ce za su yi going extra mile, wani sun hafsu su fara bleaching ko kuma su fara yin abinda sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki, ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya, wannan ba daidai ba ne.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin, a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa. Mun huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da kari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.